أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة نعم نيد وقت رجب nawa ne da Rajab? 19 da watan Rajab shekara ta 1447. Insha Allah zan mu ci gaba da karatun 20 da watan Rajab. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mun 205. Ina ga zan mu tashi cikin kitab na 5, cikin kitabuz zakati zan mu tashi babu na 5, babu infaqil mali fi haqqihi. Ina ganin ne zan mu tashi to kan mu karanta shi. Akwai fa'ida muhimmiya ga baban da muka wuce na al-Imam Bukhari, inda yayi bayani babu na 4 wanda ya ka hadisai da dama. Babu man ma udiya zakatuhu falaysa bi kanzi, ma udiya zakatuhu falaysa bi kanzi. A kalkashin shi akwai hadisin da ya kawo na abun nan Abu Zar, wanda yake cewa kuntu bi shami faqtalafa ana wa muawiya faqala, har zuwa karshen dogon hadisin da Abu Zar ne bu an wahab wa kataba Usman yashkuni. Wannan dai hadisin da yake cewa Usman ya shkuni fa kataba ilayya Usman ana aqdum al madina fa qadimtu fa kasura alayya an nasu haka annahum lam yarawni qabla zalika fa zakartu zaka li Usman. Wahab wane wannan yake magana? Zaid ibn Wahab kala yawwa fa iza ana bi Abi Zar, Abu Zar al Gifari radiyallahu anhu, wanda ya koma Rabza ya koma can gurin da zama. A kalkashin hadisin dai akwai fa'idodi masu muhimmanci da al Imam Ibn Hajar ya kawo sa Fathul Bari. Yace wa fil hadisi min al fawaid ghayru ma taqaddama, cikin hadisin wannan fa'idodin da zan mu doka banda abin da ya gabata. Annal kufaru mukhadabuna fi furu'i shari'a, kahurai ana musu zance da ana musu khitabi da far'i na shari'a. Asalin shari'a tauhidi aqida, an san dama annahum mukhadabuna biha, to duk da basu yi imani ba basu yarda ba, amma to hafuru'u shari'a, su sallah su zakka da sauransu, in an ce a bada zakka a je a yi sallah, hakka hurai da su ake suna cikin abun nan din, suna cikin mukhadabuna bi furu'i shari'a, mukhadabuna bi shay'i, a lokacin da ake cewa ayi kaza kin har su sun shiga ciki ana da su. Wannan magana ta usulul fiqh, wannan sun yi sabani kanta. Halul kufar mukhadabuna bi furu'i shari'a amla, to Ibn Hajar yace anan gurin mukhadabuna bi furu'i shari'a, kuma a irin wannan baban sai a ce al haidu wal nufasa laysat yani mukhadaba bi salati, laysat mukhadaba bi sala, a lokacin da ake cewa ku tashi ku je ku yi sallah azhar tayi, khidabun Allah ya hau bisa kan kowa, duk wani mamayizi dai mai hankali, to asali ne haila dama ita batta cikin kiran ma, an ce lokacin sallah yayi in ta tashi ta je ta yi ma banza tan ma, dama ba da ita ake ba, da ita da mai nifasi kenan. Ga yan Shi'a da sun san usulul fiqh, sun ma kallama mama tansu masa yi la sallah a banza da wuri, asalan su laysun lasna mukhadabuna bi furu'i shari'a bi salati, lokacin da Allah yake ce a tashi ayi sallah a je ayi sallah kwata kwata ma mai haila Allah bai sa ta, ba da ita ake ba, batta cikin kira, batta cikin kira, in bata je ba a ce ma da ma ta saba ma Allah. To nan gune ce mukhadabuna bi furu'i shari'a, yace saboda Abu Zar da Muawiya sun yarda akan cewa aya an sabko ta ne akan ahlul kitabi, aya da ta zo allazi wallazina yakunizuna zahaba wa fidda wala yunfiquna hafi sabilillah. Yawa wa fihi, a cikin shi kuma yace muladafatul a'imma lil ulama, malamai shuwagabanni suna bin malamai, suna sassabta suna tausasawa game da sha'anin malamai. Kaga shi malami ne can, Abu Zar malami ne, amma da ya saba imami da ya zo ba zai zagin shi, bai gaggaya mishi maganganu saboda ya zo da fatawa da ta saba ma al'umma, a cikin tafsasa da mutunta da darajata saboda ya san yana da cikin ulama'us sahaba. Fa inna Muawiya lam yusir ala inkar, kaga ce Muawiya gwamna ne amma bai yi huto na huto ba, da yayi inkari akan haida ya rubuta ma Muawiya man huwa a'la minhu fi amrihi, wanda ke sama da shi shine shugaban kasar na gaba daya shine Usman. Usman kuma da yin mishi magana ya ga duka wannan malamai ne wanda sun kare mutuncin, sun kare darajar su. Malamin ya kare mutuncin shi da darajar shi wajen hukuma. Gashi sai zamana Abu Zar ba kai tsaye ba gwamnati ya mishi magana, a rubuta ma president ya ka ji fafata wanda Abu Zar yake kawowa, ka kira shi ka mishi magana. Usman lam yakhnuq ala Abu Zar, Usman kuma shi ma bai takura ma Abu Zar ba, duk da cewa shi ya saba mishi a cikin fahimta, ya saba ma shugaban na gaba ɗaya wajen fahimta. Shi ma ai Usman mun san matsayin shi, ba jahili bane. Wa fihi tahzi, kaga nan gurin amma ya bi shi da sassautawa suka zo suka zamna. Wa fihi at-tahzir min ash-shiqaq, a ciki akwai tsoratarwa cikin hadisin nan game da sabani wal khuruj ala al-a'imma, da kuma hutona huto da shugabanni. Ne da kaga Abu Zar ga abin da aka mishi sallama waye ya bi umarnin shugaban kasa shine Usman, ya je yayi abin da ya umarce shi da shi kai ya je kawo sabani da rikici cikin al'umma. Wa targhibu fi da'a li ulul amr, da kuma kwadaitarwa kan biyayya ga shugabanni. Wa amrul afdal bi da'atil mafdul khashiyatil mafsada, kuma a umarci wanda yake mai daraja ne ya bi wanda yake kasa da shi a wajen daraja, ba dan kuma saboda gudun menene, saboda gudun fitina, saboda gudun mafsada. Da hika daraja wa bai hika kana sama da shi a wajen daraja da mutunci, amma kuma rikici Allah ya ba shugabancin dole ka sallama ka bi shi, me yasa kauce ma fitina. Wa jawaz al-ikhtilaf fi al-ijtihad, ya halitta ai sabani cikin ijtihadi. Wal akhdh bi shiddah fi al-amr bil ma'ruf, mutun yayi ruko da tsanani cikin umarni da kyakkyawa, koda wannan zai kai shi zuwa ga rab ya bar masabkin shi, ya bar gidan shi, ya bar iyalan shi. Ga Abu Zar ya bar Madina ya koma Rabza saboda fahimta shi. Wa taqdimu daf'il mafsada ala jay, mun gane fahimta ta Abu Zar a hadisin da ya wuce, fahimta shi fa a matsayin ka na mai dan kasuwa, a matsayin ka na mai neman kuɗi, kawo babu zancen ajiya, ba zancen tara ko kargo, duk abin da ka kawo ka watsa shi a yau ka raba ka kashe ka biya bukatun gidanka, kakka ajiye ko kargo saboda gobe. Wannan ita ce fahimtar da yake watsa ma yan kasuwa. Bugabacha suka yi can daga ya taho wajen mai yayi tsaye su watse da gudu yan kasuwa, saboda fahimtar tashi masu masun su ji ta. To da yaga cewa wannan tsananin nashi zai kai ga wani gakin al'umma, aka ce mishi ka koma guri kaza da zama. Wa taqdimu daf'il masala ala jalb masali, ana fi Abu Zar yace kuma ana gabatar da tunkude mafsada, tunkude mafsada sama da kallon wani amfani. Yace baka ga Abu Zar idan ya zamana a Madina, babban malami ne da sahabbai, akwai maslaha mai yawa, zai watsa hadisai, zai watsa ilimin shi, daliban ilimi za su amfana. Amma da haka Usman ya rinjaye da cewa ka bar garin wannan, ka koma can kai da kai bukka ka a daji ka zamana kai daya. Me yasa? Saboda in an kallo wancan amfanin maslaha, to amma kuma ga mafsada wadda take mai girma ce, mafsada ce wadda take karama amma ana gabatar da ita akan. To wannan yana cikin fahimta sanin makasid shari'a, manhohi na shari'a. Ba haka ba kawai dan kaga abu yana da amfani ka ce zartar da shi zaka yi duk abin da zai faru na mafsada ya dai faru, a za ana kallon aunawa tsakanin mafsada da kuma maslaha. Zan kalli cewa in auna shin yanzu wannan abin ina auna shi na maslaha shi da mafsada shi, to mafsada ko mun karanta ta, in dai akwai mafsada sai a hakura a kiyaye janibin mafsadan nan, ita maslaha a hakura da ita. Ga maslahohi masu yawa, ga maslahohi masu yawa. Yanzu kace masalan kana da awa a kauye, suna irtikabin wasu bid'o'in su, suna wasu abubuwa wanda ba daidai ba, zaka je da awa kauye ka dauko musu wannan abubuwan ka ce musu bid'o'i ne, maslaha ce addinin Allah ne, haka gaskiya take. Amma in ka fade ta, me za a samu? Wace mafsada za ta biyo baya? Za su watsa la ilaha illallah kamar ta zirike kayanka kahuri, ba za su saurare ta ba. To sai ka auna, sai ka ga wannan mafsada ta bid'a ita ba kahurci bace, bari in akharata ka ma ta bozance a kanta, bari in musu abin da yake aham shine tauhidi da kiyaye shirka da kiyaye la ilaha illallah, ka ai abin da ke warware ta su fahimci addinin su, da in yaso yau da gobe in an ci gaban sun fahimce ka, sun fahimci addinin, dada an yi so sai ya zama wancan abin an kai gare su, ko wani ya je fahimci karatu shi da kanshi ma zai fahimci abin shi. To amma in ka taho ka ce ba auna tsakanin janibin mafsada, da'i ya kasance ba auna janibin mafsada da janibin maslaha, ko shugaban kasa ya kasance ba auna janibin mafsada da janibin maslaha, to wannan zai bada mafsala batin abubuwa masu yawa a duniya da lahira ai ta abkuwa cikin matsaloli da masibu saboda an sa shugaban wanda bai san ba abin da ya kamata na shugabanci an sa shi malamin bai san ba abin da ya kamata na kiyaye ilimin addini sai ta tunanin kawai da awaci yake mu duba yanzu muga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan janibin ba mafsada bace gumki 360 a Ka'aba ba masada da ta wuce wannan amma kuma suna zuwa suna dawa fi Umar yace mishi mu rushe zumana farkon da awan musulunci ne yace musu a kyale su shin Annabi yana so a ga idan shi yana kallon yana dawa fi kuma gumki cikin Ka'aba mafsada ce ba karama ba amma sai gan aka ce a rushe su a hudda su to mafsada da zata biyo wannan ta hi girma tsakanin maslahohi dole sai da iya na auna tsakanin maslaha da maslaha tsakanin mafsada da mafsada tsakanin maslaha da mafsada tsakanin mafsada da maslaha duk auna su in sun ci karo da juna malaman usulul qawaid wa qasid ash-shari'a sun tabbatar da ya zaka auna su da ka auna su sai kaga cewa kai wannan abin duk da maslaha amma an hakura da shi saboda mafsada da zai jayo rusa abin ma da nake nema zattai zai kyale wannan abun ya shafa mishi lafiya ya kyale shi ya bar shi kamar yanzu la sabili misali malam amlumaka akwai malami wanda ya kawo yaro jiya yanzu yana tahowa da yazo ya kwambi karatun ya je same ku daga kawai suka taso suka zo amma malamin kawai ne ya kawo yaro ya karatu doctor ya ce mishi yazo ya kawo shi ya kyauta amma da ya taho ya gani ya kwambi ya ga cewa wannan karatun ba na allo bane ake ya ga ba na allo bane da saha ya zo ya tambaya wal malik karatun ba na allo bane ake ya ce mishi a kawai da saha ya zo ya ce to malam shawaran nan fa na ta da ta ina ga yaran nan ba ya zamana ba dama mun ji tuna karatun allo ne ake yi karatun allo ne ake yi zai ce to yanzu yaro mai da shi zan yi mun yi shawara da baban shi da ma'aihiyar shi sun ce in dai ba na allo bane kawai a maida shi to garin jahilci wasila ce ta sauya amma can harko da ya sani zai jayo wannan mafsadar da sai irtikabin ta yace mishi a barshi to an mishi na Allah shi daya an mishi na Allah su sauran su yi karatun su na abin ga to me yasa kaga sai zamana shi bai aunawa babu auna tsakanin mafsada da maslaha kawai wasila ce ta sauya wasila ba ita ake kallo ba hadafin ake kallo can da ana zuwa agar da raƙuma da jakkai da abin nan yanzu kawai da aka sauya ya zama bi sai kace zuwa agar cikin ma na hwasa in dai ba a jakkai bane da raƙuma na hwasa sai gaga abin sauki ne ma ka maka amma saboda rishin auna da rishin sanin ma'auni sai kaga ka bata abin gabaki daya assalamu alaikum
wannan abubuwan da suke barin wani umarni na shari'a saboda maslaha misali wanda zai yi kawo wa'azi ya da kamar shi da jama'a su kai wannan izala ne ba amsa sai ta ce a shirye ko kuma an shirye a daje ka ce izala ne an yi wa'azi ba amsa sai ta ke wannan shi kuma yi dan a shi wa'azi
ne duk kawai dan da'i in ya san me yake yi zai tsaya ya auna yayi hange ya tsaya kahin ya kai da zartar da abun ba haka bane shi ma auna mafasir kin da misali kin zai kokarin yin su da karan kanshi in ya tsaya koma shari'a duka zai ga malaman makasid shari'a sun tabbatar da wannan yaya zai bi wannan abubuwan yaya zai kalle su yaya zai idan misali ala sabilin misal mu bada misali a ce wasu kauye ne wanda sun kasance abubuwan da suke na shirka ne da maguzanci musuluncin ma suna yin shi amma sun cakuda da shirka da kahurci to wannan mafsadar da zaka je ka kawar da ita ta kai maslaha bukatar ta kai inda ko ka aske gemin ne ko ka taka wannan irtikabul muharram wajen yaka shirka ana baka dama kai irtikabul muharram din dan saboda ya kashirka baka dawoma bakan wannan abun wata wasila ce ka doka ka biya bukata wacce da awa ka auna in tsakanin da shirka da haram wanne ke gaba to zakka raba mutane da shirka kai in kai an maka afuwa kai irtikabul muharram cikin darura ne me yasa yanzu ka ga ka duba ga lokacin da kake cikin daji cin mushi an haramta maka amma da aka bukaci cewa ka saddal khalla ka taushe matsalaka ta yunwa kakka mutu kakka kashe kanka sai aka baka damar ka ci mushin aka baka damar ka ci alade aka baka damar ka shinki ka shagiya le tsaga tilgussa duka wannan abubuwan kaga in ba wanda ya auna abubuwan sha makasidi shari'a ba zai ga cewa kai wannan abun babban haramkin nan zan aikata shi saboda wani wata loma da ta tsaya mini a wuya zan shagiya ai dai in mutu in yan mutun kuma sai ya zama ya kashe kanshi ne zulubi ma yake da ba lada ba yace li anna fi baqa'i abi zar maslaha kabira, zaman abu zar a madina akwai maslaha mai girma na yatsa ilimi. Kin ka wanda bai fahimci makasid da shari'a ba, cha zai nan gurin me yasa Usman ga ilimin Abu Zarri, ga yadda yake bada hadisi, ga yadda yake bada ilimi, ka kore shi daga Madina, ka haramta ma daliban ilimi, amma ya kallu wata mafsada da zai biyo baya sai ya tushe ta hakura da wannan maslaha. Yace ma azalika farajaha usman, inda Usman dafu ma ya tauka wannan fasada akhazan bi mazhabi shadidi fi hadhihi almas'ala wa lam ya'murhu ba da zalika birju ali anna fi kalayhi ke kullam minhuma kana mujtahida, kuma kaga bai ce mishi ba wannan fahimtar taka Abu Zar sai ka barta ka biyo ta, saboda da ijtihadi yayi ta ba da san ran shi ba. Shugaba bai da ikon yace ma mujtahidi wanda ya hada alatul ijtihad yace mishi fahimtar ka dole sai ka barta ka biyo ta, bai da wannan dama. Sai sabon babu na gaba, babu na biyar shine babu infaqul mal fi haqqihi, baban da ke bayanin bada haki, bada dukiya cikin hakinta. Na kuma kamar da muka yi bayani, in aka barta wannan sun mafsada da maslaha da sauransu, da kuma baban ko mudahana, mun gani a cikin wannan bambanci tsakanin mudahana da bambanci tsakanin mudahana da abun nan me yake da suna lallashi, zai kasance akwai mushabaha sosai tsakaninsu. In mutum ba bambance su bai sai ya je ya wada mudahana da nihin cewa wannan ce yake yi, lallashin jahile ne yake. Hadisi na 1409, al-Imam ya haddasa Muhammad ibn al-Musanna haddasa Yahya an Isma'il qala haddasani Qais an ibn Mas'ud qala yake cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la hasada illa fi sunnatayn, ba gibda ba munafasa sai cikin abubuwa guda biyu. Nan hasada ma'anarta gibda, gurin nima ina a ce ina da irin nawa ne, ba hasada na ma'anarta ta hasada ba ce ina ma ya rasa ni in samu. Rajulun atahu Allahu malan, mutunan da Allah ya bashi dukiya, fa sallatahu ala halakati yasaiya, fi sallata akan halakar da dukiyar nan fil haqi, cikin gaskiya yake ta halaka dukiyar shi, amma cikin abin da ya shahi gaskiya ba ƙarya ba, raye-raye da kada-kada da biyan ƴan baro da ƴan kokowa. Wa rajulun ataahu Allahu hikmatan, da mutunan da Allah ya bashi hikima, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yana hukunci da wannan hikima kuma yana karantar da ita. Allah ya bashi ilimi, yake aiki da ilimin wannan kuma yana karantar da ilimin wannan. Sune babu yin gibda sai cikin wannan, amma duk wata gibda wadda ma'ana ba gibda wadda ta dace ayi a musulunci sai wannan, amma gibda ta kaga wane yayi gida he kai, kaga wane yayi mota he kai, kaga wane yayi kaza he kai, wannan ko kai ba na shari'a bane, duniya kace kanma. Fa fihi almunafasa fil khair wal hadd, cikin hadisin na ibn al-mulaqin yace cikin shi akwai munafasa, rigai-rigai da zaburarsuwa cikin alkhairi da kuma faralar sadaka da kuma kame kai, da faralar ilimi da karantar da shi, da faralar karantar da ilimi da kuma hadar gaskiya. Wasu sun raraba wa malamai sun kasa ciyatar da dukiya a haƙin shi ga kashi uku ne, mataki uku ne. Na farko infaquhu ala nafsihi, mutun ya ciyatar da kanshi da duk wanda ke kalkashin shi, wanda ke ciyatarwa da matar shi da bayin shi da yaran shi, gar musrifin, ba tare da ya wuce gona da iri ba, da israfi ya wuce gona da iri, abinci ana yi ana zubda abubuwa na bukata ana yi, ba wannan ba ake ne, kuma ya wuce zunubi zai samu. Wala muktarin, ko kuma ya kasance da kwaburu ya ki basu abin da ya bukata, hayyun ma tana kama su, wannan kuma shi ma bayna ifra musulunci komai at tawassud ne, tsaka tsakiya, ba wuce gona da iri kuma babu kasa yadda zumutun zai kasa ga wajibin shi. Shi yasa Allah ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktur, sune wanda in suna ciyatar da dukiyar su ba su sarfa, ba su batawa dukiya, kuma ba su yin kwaburu, ba su rawwa. Hazihi afdalun nafaqat, wannan ita ce wanda yayi haka, shi ita ce mafi girman ciyatarwa a duniya, ya kula da haƙin iyalan shi, kula da haƙin kan shi, da haƙin yaran shi, ya sabke daidai gwargwado, ba zubdawa ta wulakantar da dukiya. Wasu suna bukata ka wulakantar da ita, abinci har ana watsawa, ko kuma wasu ya kasance kai kasa ta yadda kana ba su, kana kwaburu kuma kana da kin, ka rika kwaburu ta yadda har yunwa da tamuwa tana kama jinjira, ba wannan ba ake ne. In mutun ya tsaye kiyaye wannan, shine annabi ke cewa innaka lan tunfiqu nafaqatan, kai har abada lan tunfiqa, ba zaka ciyatar ba nafaqatan, wata ciyatarwa tabtagi biha wajha Allah, wanda zaka ci nemiya dan Allah akan ta, sai an baka lada akan ta, ta ma taj'al fi fimratika, har abincin da zaka sa a bakin matarka, wannan na harko kenan. Na biyu ada'u zakka, ba da zakka, ya zo akan cewa man adama da ufa laysa bi bakhil, duk wanda yake bada zakka ba a kiran shi da marawaci a shari'a a wajen Allah. Wasilatul ba'ir min al ahali, da kuma sadar da zumunci na iyalai wanda suke dangi wanda suke na kusa da sarka, ta tadawi da taimakawa wajen sarka. Wa idami al haja'i, da ciyatar da mai yunwa, kamar yadda annabi ya ce asai alal armalati wal yatimi, wanda yake ciyatarwa ga wanda aka bari da yara. Wal yatimi, da miskin al armala, ita ce wanda mijin ya mutu ya barta da yara ko biyu ko uku, tana ta wahala ciyatar da su, to wannan shi tace al armala. Wal yatim, da kuma mara'ikal mujahid fi sabila, kamar mai jihadi ne a tafarkin Allah. Yace duk wanda ya bada a cikin wannan huskokin guda uku, to wannan ya aza dukiya a inda ya dace, kuma ya sa ta cikin haƙƙinta. Haka nan wanda Allah ya bashi ilimi, shi tace hikima da ilimi, fa huwa warisun manzilatin nubuwa, ya gaji matsayin annabta ne. Li'annahu bimaitin ujra ilmihi, idan ya mutu ladan ilimin shi zai yi ta samu. Man amila bi ilmi baqin ila yawmil qiyama, duk wanda yake aiki da ilimin wannan da kan watsa kan nashara, kana da ladan wannan mutunan har zuwa tashin kiyama. Fa yan bagi li kulli mu'minin, ya kamata ga kowane mu'mini an yi hasuda an haza halahu, yayi gibta yayi munafasa da gurin cewa ina ma in yi irin nawa ne, saboda babu wata farala da wani daraja da wani abin da bawa Allah madaukin sarki zai bashi kamar na shara ilimi na addinin Allah, babu sama da wannan cikin ibada. Al-Imam Shafi yake cewa ban san da ko wata ibada ba wadda ta fi ladan na shara ilimi a tafarkin Allah. Duk malamin da ya san wannan zai ga jahili, zai tunanin ko wanda yake ma dalibin ilimi ne bai fahimci wannan ba, sai ga su malam wani suna ta kokari ba dare ba rana, ina dalili kun kashe lokacin ku, bai san ba cewa matukar ka san wannan hadisan da ayoyin da suka zo suke bayani akan daraja abun, akan farala abun, wallahi zai sarauka maka allura akan zabura da tashi akan abun nan, akan bada ilimi ta fuskar rubutu, in ka kai inda zaka yi rubutu, ta fuskar karantarwa, ta fuskar nashara shi da bada ilimi da taimaka ma wanda suke bukata shi, saboda wannan gaggarumin ladan. Duk wani aikin da zaka yi in kan mutu ya yanke ya tsaya, amma ilimi shi ladan shi yana nan har abada har zuwa tashin kiyama. Duk wanda ka karantar da shi dalilin ilimin ka ya fahimci wani abu, yaran shi zai tado shi ma akan haka, su ma yaran su zai tado a kenan, kaga ilimin ka ne yake salsala yake gada shi har zuwa kiyama. Wata wannan huskan ne ilimi sai ya zamana yake da wannan daraja. Nan gurin aurada alhadis babu infaqil mal fi haqqi, yace aurada fihi alhadis dalu ala targhib fi zalik. Ibn Hajar yace Bukhari ya kawo mana, ya gangaro mana da hadisin da ke zaburarsuwa akan haka, kuma shi wannan yace mafi girman dalili ne akan cewa hadisan wa'idi na narko mahamulatun, ana daukan su ne alaman la yu'addi zakata ga wanda bai bada zakka. Amma hadisin da ke cewa ma ahabba ma uhibbu ana li uhudun zahaban, banni so a ce ina da zuhud wannan abun nan kamar dutsen Uhud na zinare, mun ga hadisin annabi yace banni so a ce ma ina da dutsen Uhud kamar zinare, ma'ana da a ce ina da dukiya kamar shi in ciyatar, yace da in kasance ina tana da wanda dai Abu Zarr da su yayi hujja ya ga cewa ta aje dukiyar ma haramun ya hana. To yace wannan mahamulun alal awliya, ana faɗa akan mafi daraja ne, abin da yake dacewa ne, kama annabi sallallahu alaihi wasallam, kama manyan sahabbai su wanda imanin su ya kai wannan, za su iya wannan zaman wanda duk abin da ya shigo wasu barin shi ya kwana, wannan al-awwaliya ne. Li'anna jam'ul mal wa in kana mubahan, yace sai dai saboda tara dukiya duk da halaka ne, amma wanda ya tattara ya san da cewa akwai tambaya. Wa fil muhasaba khadrun, kuma a tsaida ka maka hisabi akwai hatsari. Yazo cikin hadisi talakawa sai sun shiga aljanna da shekara 500,000, shekara 500 kai suna huta, sun mance ma da an yi hisabi, sun mance ma da wata rayuwa, su ga masu kuɗi sun biyo bayan su, ko he yanzu me aka yi, ce wallahi hisabi ne muka tsaya, hisabi ne ake ta yi shekara wajen 500 ana ta mun bincike. Wa in kana tarku asalin, ce duk da barin shi ya kubuta, abin da yazo cikin hadisi kuma da ke zaburar da tara dukiya da ciyatar da ita, wannan kuma ana faɗa ne ga wanda ya amince cewa zai hada dukiya ta halak, kuma ya amince akan muhasaba hisabi da za a mishi, dan saboda zai ciyatar da ita a hanya alkhairi, anhwanin ya yadu shine gina makarantu, gina masallatai, duk galibin dukiyar shi ita sawa anan. To in ya san wannan aikin zai yi, to kuma shi ake nihin hada dukiyar yahi alkhairi gare shi. Yace wala ta'tali malam hasan shi, kamata ga mushahiri fi qawl zahaba ahlu dusur wal ujur, gashi yasa sahabbai da suka ga wannan har suke gurin su ma ina ma a ce suna da. yace zance ya gabata a cikin harkon ba a zai saboda hadisan akwai cin karo da juna wasu suna zabura suwa akan a tara dukiya a ciyar wasu suna nune akan ciya tara tan ma azaba ne wasu suna ga sunan kala kala to shine ibn hajar muqtalaful hadis ne sai yayi izalatul iskal in ikhtilaf in yace kuma wannan hadisin ji ibn al-munayyir hujja ne akan halaccin ciyatar da dukiya da bada ta lokacin da mutun yana cikin lahiyar shalau kuma wal khuruju anhu bil kulliya ya bada ta gaba daya zamna haka nan fi wujuhul birra a cikin aikin da ka wannan sahabbai mun ga ai abubakar da ya kwaso dukiya gaba daya da ke imanin shi ya kai yace wa akabbar ma gidanka da iyalanka yace Allah da manzon shi malami addi ilahir ma an luwas matakar bai bai haramta ma magada wa nahu zalika da ma wani abun wannan wanda shari'a ta hana kuma kan mutun ya profite da wannan yayi ribaci wannan yaga cewa ga hadisan da ke cewa mutun ya tattara dukiyar shi gaba ɗaya sai yaga cin rishin lahiya ta mutuwa ta zo yana da mace hudu da mata kaza suna ta rikici kan gadan shi yace to duka ma gaba ɗaya dukiyar ta nasa ta wakafi na bada ta dan Allah aje a gina makarantu to wannan kai yayi wannan in yayi wannan kuma ya shiga haramu sai babu na shidda babu riya'i fi sadaqa babu riya a cikin sadaqa cikin zakka mutun ya bada kuma a samu riya a ciki babu na abun nan kenan na shidda al-imam al-bukhari li qaulillahi ta'ala dan fadar Allah madaukin sarki ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda ku ba da gaskiya la tudru sarqatukum bil mann wal azza kada ku bata sarka ku da gori da kuma cutarwa ka bada kuma ka bita da gori ka bada ka bita da cutar da wanda ka ba ma ha fadar Allah wallahu la yahdi al-qawmal kafirin wa qala ibn abbas yake cewa saladan laysa alaihi shay ikrama yake cewa wabil shine madarun shadid addallu shine annada yayyahi wannan tsarin bukhari ne kaman ya bude babe kuma sai ya kawo su mufaradat da garib na aya wanda ta shahi wannan mas'ala sai ya fassara wannan daidai ku wannan saladan ai cikin aya wannan ne wannan kyauta ne da sarka wabil shi ma a cikin aya ne yana ne madarun shi mamakon hadari waɗanda shi ma annada kamar yadda yake sananne ne dai a lugga ibn al-munayyir yake cewa rahimahullahu ta'ala wajhul istidlal min al-aya anna la tashabbaha muqaranatu al-mann wal-adha lis-sarqa aw itiba'iha bidhalika infaqul kafir al-mura'i allazi la yajid bayna yadayhi shay'an wa muqaranatu ar-riya' min al-muslimi lis-sadaqatihi aqbahu min muqaranatu al-iza wa awla an yushbihu bil-infaqil kafir al-mura'i infaqahu kaga nan gurin ayan mutun zai ga kamar Allah ya ce ya allazina la tu'lu sarqatukum bil mann wal aza an kawo shi cikin babar riya cikin sarka yace huskan muqarana inda za a yi dalili da ayatan nan a cikin aya Allah ya kwatanta mana wanda zai bada dukiyar shi yayi gori ya biyar da ita da kyauta ko kuma ya fara ta rika da cutarwa nake so a wajen zakka shi ko sarkar da yayi an kwatanta ta da wanda yake bada ce kallazi yin fi kuma la huri kamar wanda ke ciyatarwa la yu'minu billahi bai imani da Allah ba kenan an kwatanta mai wacce ciyatarwa da wanda ya ciya da ciyatarwa kahuri kenan kaga mafi munin tashbihi aikin ka doko a shabbaha shi da aikin kahuri to wannan wanda bai gane ba sai ga ciya a akallan harko wanda bai san balaga ba cewa zai a nan gurin ai ba a ce ba ma wanda ya bi sarka shi da gori ko ya bi zakka shi da gori ko ya bi sarka shi da cutarwa da ko wani babban narko kawai dai an hana a babban narkon ka duba can karshe wacce akai kamar ciyatarwa wanda bai imani da Allah ba da ranar lahira kenan an shabbaha ciyatarwa ka da ciyatarwa kafiri ba mafi muni da kai wannan abu yace shi yasa yace wa aula an yushbiha bi infaqil kafir almura'i infaquhu mafi muni yadda aka kwatanta ciyatarwa ka da ciyatarwa kafiri sai hadisi na abun nan a cikin hadisi na babu hadisi ma ko ba hadisi a cikin baba ibn al-mulaki nake cewa amma fiqhul babi amma fiqhun wannan baban farya'u bidlus sarqa riya tana bata zakka tana bata sarka mutun wa jami'ul amala dukkan ayyuka duk wani aikin da riya ta shiga ta rusa shi ya zama babu da shi da babu gwadama wanda bai yi ba li'anna al-mura'i inma fa'al zalika min ajli an-nas liyahmadu saboda mai riya yana aikata haka ne saboda mutane su gani su yaba su gode mishi falemi hamdulillahi ta'ala to tunda haka Allah bai gode mishi ba ridan ya hamdu iwadan nasu bihamdin nasu iwadan nasaba da ya yarda yaban mutane ya zama madadin yaban Allah min hamdulillahi wa sawabi wa raqaban nasu dun rabbi yana ta kallon mutane mai zasu ce ba Allah shi ba annabi alayhi salatu wa sallam man amila amalan duk wanda ya aikata aiki wanda yayi shirka a ciki tare da ni ya hada wani na yace fa huwa lahu nashine nawan can mutanen ne da kan hada wa ana agna shuraka ana shirkini ne mafi wadatar abukan tarayya gami da tarayya wanda zaka dauki dukiya ko ka dauki wani abu ka ce wani da Allah ga wa kaza da wani kaje ku je ku raba abinda mai riya ke ne yake ne wanda yayi riya da ya samu ladan Allah kuma dan mutane su yaba kenan kaga abu bi ne ya hada yana son Allah ya yaba kuma yana so mutane su yaba kenan kamar yaba Allah ne da bayin shi cewa ku amsa ku raba Allah kai da wani to sai Allah ya ce ni na hisu wadata bara musu zanyi banda tarayya da wani kamar ka dauki wani wanda yake babban mai kudi ne dan gwata ka dauka ce gaji ka bi da Allah ku gama kai da wannan kuraba sai ya ce a alhamdulillah ni na yi karin jika bi ya je ya rike to haka ne za a yi ka ba Allah ya yi karin wannan abun a gama shi da wani a ce kuraba sai ya ce kawai wannan ya rike ya je ya sallame ka gobe kiyama kaga ko kai ba ta gyara ka ba a ce ka je wajen wanda ka yi dan shi ya sallame ka shine gobe kiyama sai ka je ce izhabu ila allazina kuntum tarauna hal tajiduna indahum min jaza ku je can wajen wanda kuka yi riya da su yadda kuka yi riya haka za a muku a nuna lada gashi tili tili sarka gaban jama'a yadda kai ya kamar ra'a ra'an nasu bi ra'a Allahu bihi man samma samma Allahu bihi shine ma'ana hadisin gobe kiyama sai an tara jama'a gashi taron kiyama dandazan jama'a cewa na ga ya gina masallaci ya ba da ciyatarwa ya ba almajirai yayi gina makarantu duka gashi nan ga ladan shi jangam jama'a suna ta murna kai wani ya more shi ma yana murna ya samu nasara sai jama'a su watsa ya tahi aljanna yana ta murna sai ya zo kofa a ce a'a kai wannan ana fadi ne da a ce an baka ladan da haka zai kasance amma ba dan ni kai ba je ka ba amfanin da zai maka kiyan kaga yadda yayi riya shi ma an mushi in yayi tasmi dan aji shi ma Allah ya mushi ji da jiya tarwa sai gaban jama'a kowa yabon yake so har lahira ya same shi amma bai da amfani bai da fa'ida har lahira ya samu yaban na mutane ana ta murna kai wani ya samu tsira ga ayyuka ga alheri sai sun je aljanna su ga babu shi a ciki sai ta bincika a ce ai wannan abubuwan duka ba dan Allah ya ba Allah ya hasa ya ba ladan bane aka bashi hotan ladan ne aka gwada mishi hotan ladan ne aka gwada mishi babu zancen abin nan kamar yadda su tani suke ma contractual a aiko biyar man na kudi a cikin kwanta gashi amma hotan ne bai ci ruwa to haka za a musu gobe kiyama mai riya yace man amila amalan asharka fihi fa huwa waja'a fil hadith anna ar-riya ashirkul asghar ita ce mafi karamar shirka yace haka nan gori da kuma cutarwa suna bata zakka da sarka saboda mai gori yana nuna bai yi dan Allah ba kuma bai yi dan huska Allah ba aikin shi babu kyakkyawan niyya a ciki haka nan wanda ya cutar da sarka shi shi ma ladan shi cutarwa ta tahiyar da ladan Allah madaukin sarki ya hana hu gami da tsawatar mai roko wanda yazo rokonka ga tsawatar da shi fa ma fauka zalika min al'aza adkhal fi an-nahi abinda ke sama da haka na ciyatarwa kawai da zaga yanzu ana ta wannan kuskuren ana yin shi almajire yi tabara ce kai wannan almajire yan jaraba kunda mutane dauki sauran can kaje ka bi kamai shi to wannan cutarwa gayin magana nan da kai gwada ma kakka bashi aikin banza ne kai ta bata ladan da ka doka ka bashi wa kana yan bagir al-bukhari ya kamata ga bukhari ya huddo hadisin da ke cewa innaka lan tufiq na fadan tabtagi bi hawajha Allah illa ujirta alaiha hadisin da ya huddo shi can baya al-hadis fa huwa yushbihu at-tabrub shi ya dace da a ce an kawo shi karkashin baban nan saboda wanda yayi yan nemi ladan Allah ya kubuta gami da riya to amma da bukhari la Allah da yake ga ya gabatar da shi bai buƙatar tikrari kuma tana yiwa bai da wata hanya wani sanadin da zai kawo shi wanda ya abun nan kuma yake ganin kawai daga fada daga kulla baban kan mu manta shi fa bukhari ya yi littafin shi ne da malaman hadisi ba dalibai ba da malami yake magana inda ko baban aka kulla kana iya halarto hadisan da ya kamata a kawo ko bai kawo maka ba shi yasa wani baban sai ya yi shi ba cewa komai kawai kyale shi ya wuce sai babi na nawa ne babi na bakwai babe na bakwai yace babu la yaqbalu Allahu sarqatan min gululi Allah bai amsa sarka min gululin daga gululi wannan ganima kahin araba wala yaqbalu ko kuma ha'inci kawai wala yaqbalu illa min kasabin tayyib kuma bai ya amsa Allah sai abinda aka yi shi na kasuwanci sarkakke li qauli idan ya fada cikin qur'ani qaulun ma'ruf magana kyakkyawa wa magfiratun da gafara khairu min sarqatin yatabawa za ta hi sarkar da za a bada cuta ta biyo baya cutarwa wallahu ganiyun halim Allah mai mawadaci ne kuma halim mai jibrini والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو نهى تعزى بذلك ولم يرد به كما قال أبو بكر اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب أبن ديك بيانا ممو cewa wa Bukhari yana nihin cewa shi mai bada sadaka idan ya san cewa almutasaddiqu bihi gululun wanda ya baka abin sadaka kai da za a ba sadaka mutasaddiqu kenan wanda aka ba ma sadaka idan ya san cewa wanda ya bashi wanda ya kawo mushi ita ta ha'inci ce ko kuma ta sata ce ko dan hoshi ne kawo dukiya ya bashi ko makamancin wannan ta'azzabi zalika to zai cutar da shi kada yarda da wannan kamar yadda Abu Bakar ya amaro nono lokacin da ya san cewa ba ta hanyar halak bace aka ce mai da bawan shi yace mishi ai wannan ladan bokanci nani da nayi a jahiliya yanzu muka gamu da wanda nan ma bokancin yace mini ga haƙinka ya bashi nono ya kai ba ma mai gidan shi Abu Bakar ya tare yana ji cewa da kuɗin bokanci ne haƙin bokanci ne sai ya amaye da ya amaro shi gaba daya kada sadaka al mutasaddiqa annahu mu'zim an bi ta'ri li kulli ma lahu wa lam yaqbalahu saboda cutarwa ce to shi ba babu hadisi go babu hadisi cike shi ma kamar yadda ya gabata a can ne qaulun ma'ruf wanda shi ma al-Imam rahimahullahu ta'ala nan da yayi ba tawjihin komai shi ne ابن هاجر yake cewa summa inna hazihi tarjuma sannan kuma wannan tarjuma in kana babu in ya kasance babe ne babu kai bi gire tanwin ba tare da tanwini ba yace babu ba babun ba babu la yaqbalu Allahu sarqatan min gulul babu la yaqbal ba babun ba babu kenan ba tare da tanwini ba idan ya kasance ba tare da tauhi jumla ta kasance khabar mubtada ne khabar ne na mubtada wata kadiru sai kasance haza babu fadlus sadaqati min kasabin tayyib ma'anar shi shine kenan wannan kenan sai zamana khabar kin aka gabato na baban da dan so wannan kin aka shahe shi mubtada in shine haza sai aka shahe shi min kasabin tayyib in kana munawwanan fa ba'du mubtada wal khabaru mahzufun taqdiruhu as-sadaqa min kasabin ghayr maqbul awun nake so in ga tawjihin da yayi kan me yasa ba kawo hadisi ba ciki bai kawo ba shi ma Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala babu na 8 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu sadaqati min kasabin tayyib baban nake bayanin sadaka daga abun nan daga tsawar wuci wanda yake tsarkake tsawar wuci shine kasuwanci wa ma kasaba bi ma'ana wa ma hitarafa li kaulihi saboda Allah ya ce wa yurbi sadaqat ita sadaka Allah madaukin sarki yana habakata ila kauli har zuwa hadar ya hazanuna ai hadisi na 1410 al-Imam yake cewa da sana Abdullah ibn Munir hay sami'a aban nadar haddathana Abdurrahman huwa ibn Abdullah ibn Dinar an abihi an abi salih an abi huraira shine abu salih as-samman ana abi huraira daga abi huraira Allah ya rada shi kace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tasaddaqa bi idlil tibi adl tamratin duk wanda ya sadaka daidai da abun nan kin dabino daidai da daidai kin dabino ma wisawi tamrata abinda zai zo daidai da dabino min kasabin tayyib idan ya kasance na kasuwancin shine na halak tsarkakkar dukiya kuma sai ka jumla mu'tara ce wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib Allah ko da ma bai amsa sai at-tayyib shi yasa a sharhin ku a littafin ku zaku gani duk wanda ya nura an sa ta bayyana ma'kufataini jumla cewa wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib jumla ce mu'tar da batta cikin jumlar ta hadisin kawai an kawo ta ne an yi stop an hadu wani abu daban wanda bai da alaka da jumlar amma dai karin haske ne Allah ma dokin sarki a Qur'ani yana amfani da irin wannan idraj a magana ta annabi ce sallallahu alaihi wasallam amma jumla ce mu'tar da daga gare shi ne kenan man tasaddaqa bi adli tamratin min kasabin tayyib sai yasa an tur parenthesis wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib dama ku Allah mun sani bai amsa sai tsarkakken abu yace inna Allaha yaqbalu yataqabbalu bi yaminihi Allah yana amsar ta da dama shi sun yurabbiha sannan ya rene ta ya lashe ta daga tarbiya li sahibihi game ta kama yurabbi ahadukum faluhu kama yadda dayan ku yake renan dan dukushin shi na doki hatta takunu misl al-jabal hatta zama kamar dutse. Kaga rahama ta Allah an ka bada tsagen dabino ne ka bada dala 100 ba kawai an aje ta ba, in dai da kyakkyawan niyya kai Allah bai aje ta, kasuwanci yake maka ita, kuma ka san ku babu haduwa kasuwancin Allah zai maida ta 100 wannan yana ta maka kasuwanci har zuwa kiyama. Sai ka je ka ga lada tili tili ya ce 100 na ai wannan kinka kasuwancin ta aka maka ba ita kadai bace aka aje. Sai yace ta ba Abu Sulaiman an ibn Dinar, duka wannan inda ikhlasi shi yasa Allah madaukin sarki kyan niyya yake so da tsarkin abu, in ibada ce mai kyau yake so ba zancan yawa ba, duk tarin karatu duk tarin ibada in ya zama na ba ta da tsarki Allah da ita da shara duk daya ka ita tinkaho da har da Qur'ani, kai ta tinkaho da karatuttuka, kai ta tinkaho da kai masani ne, amma gobe kiyama sai ka je na rantsi Allah ba kauye da har da ce kul huwallahu da fatiha yake sallah da su ya zama ya hika daraja wajen Allah. Me yasa? Saboda tsarkin zuciya Allah yake kallo, ba ruwan shi da tarin yawa, ba ruwan shi da abubuwa masu yawa. Tasha nawa nawa kake ga a kauye gashi tsoho ne ko tsohuwa ya mutu da kalmar shahada. Me yasa? Saboda tsarkin zuciya, saboda kyakkyawan niyyar da yake da, koda jahili ne amma dan abin da ya sani yana muhawala wajen kiyaye shi. Yace Musulaiman ya mushi abin nan mutaba, shi yasa yace liyablukum ayyukum ahsanu amala, dan Allah ya jarrabe ku ya ga wanne ne yake mafi kyan aiki. Masu tafsiri suka ce walam yakul aktsarukum amalan, bai ce ba waye fi yawan aiki, saboda ba yawa yake ruda Allah. Mu ɗan adam muna tunanin cewa yawa ne Allah yake kallo, la sai kasance wani wanda ya ciyatar da dala 20 dala 40 inda kyakkyawan niyya ne, yafi wanda ya gina masallatai, yake gina rijiyoyi, yake gina abubuwa irin ayyuka na 'yan siyasa wanda ba Allah a ciki, kwata kwata zai kasance gobe kiyama je ba lada, saboda manufar shi daban. Ta ba Abu Sulaiman an ibn Dinar, ce Sulaiman ya mushi fata'a daga ibn Dinar. Ibn al-Munayyir yake cewa in kulta, idan ka ce mini ma wajhul jam'i bayna tarjuma wal aya, mi alaka aya da tarjuma, mi huska inda za a hada su, wa halla zakara qawluhu ta'ala, mi yasa Bukhari bai fadi ba anfiqu min tayyibati ma kasabtum, anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Kulta sai in ce jara ala adati, nan gurin Bukhari ya gudana ne akan al'ada shi. Mu duba ayar da ya kawo a ciki liqaul, yace yurubu sadaqat wa yurubu sadaqat, ya kawo mana wannan ayar, me yasa bai kawo ba cewa anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ita ce ayar da tafi dacewa da tarayyun babu, saboda me aka ce ta akai babu sadaqati min kasabin tayyib, kuma ga aya can kyarara tana ce anfiqu min tayyibati ma kasabtum, kaga ita ta dace akata a baban. Sai yace al'ada Bukhari ce nan yayyade ya saba, ya zaban maka ya kawo maka abinda he kai bincike zaka gano mahallu shahir, in sama da ya kawo maka abinda ko makaho ya duba ya san meye wajhul alaqa bainal babu wal aya. Al-jali kenan, al-istidlalul jali wal itikalu fil istidlalul jali ala sabqul afhamu lahu, abinda kowane dolo aka karanta na iya gane mahallu shahir kin na aya, sai Bukhari ya bar shi. Hadisin da duk wanda aka kawo kowa yana gane mahallu shahir kin, yana gane alaka shi da baba, sai Bukhari ya bar shi kawo wanda sai an yi istinbadi, sai an yi bincike, kai koya ma dalibin hadisi ci a kwance, komi kana kwance tubus sai an dafa an baka a dahi, la sai ya barka kai kokarin bincike na istimalul fikr kenan, koya maka bahasi da bincike ba kai komi yana baka tubus ba, shine yake so. Wa wajhul istinbadi hamul anna al aya fiha isbatu sadaqa, to zan yi istinbadin jimala, huska istinbadin da za a yi, abinda ake dauka cewa ita aya akwai tabbatar da sadaqa, gairu anna sarqa la tabi'u ha sayyi'atul azab dalat, sai dai a sarqa lamma ka yayin da zunubin cutarwa ya biyo bayan ta sai ta kasance sarkan nan ta lalace. Falgulul yace gasbun izan, yace kaga khiyana ha inci kamar sata ce, ka dauki wannan zakka wannan dukiyar ganima kahin araba, to wannan kamar sata ce. Fa yuqarun sarqa, sai an yi gamu da sarqa, fatabdul bi tariqil ula, sai sarqa ta baci gaba daya, li annahu ja'ala al-ma'siyya lillahi qali da'a ba'da taqarrur hasab ad-dhunubi, ka gama da aikin da'a bayan ya tabbata shi aikin lada ne, wa hiya al-aza shine cutarwa ta bata da'a. To haka nan idan ya kasance ainul ma'siyya ne, saboda mai gululi dukiyar talakawa ce, ya sace ya dauka yayi tasarrufi cikin mulkin da ba nashi ba, sai kasance ta kaul ma'asiya min awwali amri ha da'a mu'tabara, a farkon lamarin abun gakin, a farkon lamarin abun in ka nure ce biyayya Allah ce wanda ana kallanta, biyayya ce mu'tabara, sarka ce ka dauko da kayan gululi, amma da kayan gululi ne a farkon abun, sarka ce lahiyayya lahiyalau, amma kawai sai ta baci da aka bincika da kai saban Allah a ciki shine dukiyar ha'inci min awwal amra fi sarqa al-mutayqiya ba yace wa haza min ladif al-istinbad wannan shine istinbadin da Bukhari yake ni kaga wacce ayar da take cewa an fi kumin dayibat ma kasabtum alaqa ce zahira amma wannan yana nihin maka cewa to wancan kyarara ana gani idan wannan ya kasance farkon ibadak farkon aikin da'a ita wannan ayar da Bukhari ya kawo a farkonta idan ya zama na ibada ce lahiyayya sarka ce wanda inda babu khiyana babu ha'inci da sarka ce karbabba da khiyana ta shigo sai ta bata ta gaba ɗaya ta rusata da cutarwa ta shigo gaba ɗaya sai ta rusata to kuma ina wanda tun farkon ma ibada babu Allah a ciki kwata kwata farko ma da ma ta haramci kenan shine istinbadin da yake ni to dan shi da yace magfiratun gafara khairu min sadaqatin yatba'uha azada haku yake cewa antum sukuma duka khairu min antum fiqu tawtabu mannan wa azan yace a cikin tafsirin dabari yace ka ciyatar da duka rike abdukiyarka yahiye maka alkhairi da ka doko ta ka bada ka bita da cutarwa da gori saboda zinubi zaka samu amma in rike abun ka kai zinubin mi zaka samu amma da ka doka ka bada ka bita da gori da zage zage zamana zinubi ta jayo maka wallahu ganiyun halim ganiyun an khalqi fi sulh halimun an sayyi afalihim ganiyun an khalqi an khalqihi fi sultanihi da yake ta roƙon ku bada dukiya ku tunanin bukata yake a amma wadaci ne game da dukiyar ku bada kar ku bada shi bai cutuwa sai kawo sunan alhalimu a gurin me yasa ya nuna maka cewa wanda ya bada dukiyar ya cutar ya ba almajiran ya zazzage su ya ba ma masu baraye da suka ta yake ta ga maganganu yake ta musu gori da ya kamata a ce wancan bayan Allah Allah ya rama musu mana wannan cutar da bayan Allah yan musu da ya rama musu yace maka a shi alhalimu ne ba anan yake sakamako ba bai ya rama duk abin da aka mishi ba anan yake yana da jimli zaga wanda suke zagin shi ma suna zagin Allah yan falsafa ya kyale su shuru kama ba da shi suke ba dan nan ba gidan sakamako bane shine ma'ana alhalimu jawhari yake cewa yuqalu ana cewa min alkhiyana daga khiyana ne shi gululi a ce a galla yujillu wa min alhikidi galla algul idan aka ce algal a galla ma'ana a khana yayi ha'inci in an ce kuma galla ma'anar shi shine yayi keta wa min algulul galla ya gullu in gululu ya ce galla ya gullu wa yurbi sadaqa ya ce lamma kana hirmanu sa'il wa qawlul ma'ruf wa istighfar khairun min sadaqati yatba'u azaba sabata anna sadaqa zakana min gulun ghayr mutaqabbala ce idan ya kasance yayin da ya kasance haramta ma wanda kabba ma mai roko da fadar magana kyakkyawa da neman gafara yahi sarkar da aka biyatar da ita da cuta kuma ya tabbata cewa sarka idan ta kasance daga gululi ce ba a amsarta saboda cutarwa cikin gululi ga musulmi ta tsananin cutarwa ga mai sarka kaga shi wancan mai cuta mai gululi dukiyar jama'a ce kamar dukiyar ƙasa ta baitul malika hin kamar a doka dukiya ce ta mai riya sace ta jama'a to wannan da ya kasance cutarwa ce shi ma ai ba karamar cutarwa bace to sai aka ƙara nata da cutarwa wacce wanda ya dauki sarkin mutane ya bada kuma ya bita da zagi ya bada kuma ya bita da mugan maganganu yadda ya cuta wannan ma cutarwa ce wa aulul istilal bi an fi kumin dayibat ma ka sautin ka yadda muka faɗa ce da ita ta dace da baban amma sai ya kauce yake kawo ta wa fi riqaqi a cikin kitabun riqaq na abdullah ibn mubarak da hadisin abdullah ibn mas'ud yake cewa man tasaddaqa ma tasaddaqa rajulun bi sadaqa mutum ba zai taba yin sarka da sarka wata sarka ba illa waka atfiya dir rabbihi ta fada hannun Allah kahin ta fada hannun mai roƙon matukar da kyakkyawar zuciya kana beka mishi ko karguce inda kyakkyawan niyya kan ta shiga hannun mai roƙon ta shiga hannun Allah wa huwa yad'u hafiya di sa'il sai Allah ya amsa ya sa ta cikin hannun mai roƙon wa huwa fil qur'ani azim alqur'ani wannan yana da yawa abin wajhul istidlali yace la yaqbalu Allahu illa da hadisi dalun ala mudha'afati sawabi hadisin yana nuni akan cewa Allah yana lillum kalada wa misal fi tajwid tarbiyatul fulum misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam yammana wajen tarbiyyar dan dukushi la sabada alwalad la yaqulu kabiran shi yaro karamin da ba a aiho shi a babba walakin yanmi da kadan kadan yake girma da uwar shi tana bibiyar shi tana bashi nono tana tsayuwa da sha'anin shi to haka nan mai sarka idan ya bi ta da kyakkyawarta ya kekkare ta daga duk abin da zai bata ladanta to za a kiyaye ta da kadan kadan da kadan kadan tana ta girma har ta kai inda bai tsammani wa in arada ana baki ya tohida in kuma ya kauda ka he ta tsaya ita daya fa inna man aza in an kyare dan sai ya zama halaka ma zai in uwar daga aiho shi take ba shi nono take ba shi abinci ba kula aka yadda shi inda ta aiho shi ba juma zai mutu to haka nan ita ma duke dabbada matukar haka bai gama ta ba da ikhlasi bai bi ta ba da kyautatawa ya bi ta da zagi ya bi ta da gori to sai ya zama na yana bada ta sunan ta halakakka dama batta da abun nan ai babu na nawa ne na tara ne ko sai inda wara mu ga bayyana sharhi diyawa da lokacin ya tafi ah to bai da sharhi diyawa sai dai hadisin ne da dan musawwan su kaga gocewar mu ganshi babu na tara babu sarkati qabla ar-radd baban da ke bayanin sarka kahin maidawwa ma'ana sarka kahin takai lokacin da yanzu in ka bada akwai masu so ana amsa to a ƙarshen zamani akwai lokacin da dukiya za ta yi yawa duk wanda ka ba zai ce ban nso niwa dukiya ta mun yawa ban nso wanda bukata to a zaburar da mutun yayi sarka kahin akai wancan lokacin dan yana ta hin zai zo hadisi na 1411 al-imamu ce haddathana adam haddathana shu'ba haddathana ma'abud ibn khalid yake cewa samitu harisat ibn wahab naji harisa ibn wahab yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasaddaqu ku yi sarka fa innahu ya'ti alaykum zamanin tabbas wani zamani zai zo muku yamshu rajul bi sarqati mutun zai rika yawo da sarkar shi fala yajidu man yaqbaluha ba zai samu wanda zai amshe ta ba yaqulu ar-rajul mutun sai kaji yace laujita biha bil amsal kabirta da jiya ka zo da sarkar da na amshe ta fa amma yauma amma yau fala hajata li biha ban buƙata ta zawadda ni ma mai dukiya mai kudi zai ta hudda zakata miliyayyika ya kwankwasa gidan kowa a cika ban mu so mu mai karin wannan je kada abun ka lokacin yana ta tabbas yadda annabi ya fada tabbas zai zo hadisi na 1412 al-imam yake cewa haddathana abul yaman akhbarna shu'aibu haddathana abu zinadi an abdurrahman yanzu nan gurin nan da muka yi ilimin ilalul hadisi da su nan gurin galibi daga an ce bukhari riga ce haddathana abul yaman sai ce akhbarna shu'aibu an az-zuhri to kaga wannan idan mutun ya buda nan kawai ido na rihe mai karantawa masalan wani ne yake karanta hadisin ni babu littafin waje na kawai yana ce akhbarana abul yaman haddathana shu'aib sai in ci gaba ce an az-zuhri in kai to ina fada haka sai zamana sulukul jada ya sabbaba hadisin ya samu illa hanyar da na sani da abul yaman daga shu'aib ta zuhri wannan karan ba ita aka ba ga sanin cewa haddathana abu zinadi wannan shu'aib ya kauce wani malamin shi ne abu zinadi ba zuhri ba ana abdurrahman an abi hurairata radiyallahu anhu qala ke cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la taqumu sa'atu qiyama ba zata tashi fa taksuru fikum al-mal har sai dukiya ta yawaita a cikin ku fa yafidi ay takwararar da dukiya hatta yuhimmu rabbul mal har sai mai dukiya yayi nihi man ya kabar sadaqatu yana neman wa zai amshi zakash wa hatta ya ardu sai ya bujiro da dukiyar shi fa yaqulu allazi ya arduhu alaihi wanda ke gaya wanda ka kai ma ya kai ma dukiyar sai ce la arbali ban da bukata wali fiha ma'aribun ukhra hadisi na 1413 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn muhammad haddathana abu asim an-nabil akhbarna sa'dan ibn bashar haddathana abu mujahid haddathana muhill ibn khalifa ad-da'i qala sami'tu adi ibn hatim yaqulu naji adi dan hatim yana cewa kuntu inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulan wasu mutane bi suka zo mishi ahaduhuma yaqulu ayla dayan yana kukan talauci yana cewa talauci ya mushi yawa wal akhir yasku qada as-sabil dayan yana kukan qada as-sabil yankewar hanya yan hoshi suna tsare hanya masu cutar da su masu hana su a hanya da al-muharibun fa qala ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma qada as-sabil amma yankewar hanya da kake kuka yan hoshi yan muharaba fa innahu la ya'ti alayka illa qalilun yace ba tare da jima ba dan zamani ka dan zai zo maka hatta ya kharuju al-ir hasi hata ke sun huta masu raƙumma dauke da abinci sune al-ir raƙumman su loda da abinci ila makkata zuwa makka bi gairi khafirin ba tare da al-mujir ba mai ba su kariya a yanzu ana cikin tsananin tsoro ana cikin tsananin wahala duk masu abinci su dauka ai an ga masu da kwamba ta sojoji zuwa gari kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to nan gaba sai an su biya wannan sojan da aka hada su ko masana hanya masu karhin da zasu kare su game da yan hoshi to wannan yace sai an kai lokacin da kwatake ba kai mutun daya ba kwatake raƙumma loda da abinci zasu je daga mahar zuwa makka ba tare da sun dauki wani almujir ba khafir shine mujir allazi yakunu fi damanil qaumi wanda yana kalkashin kulawa ku bashi kudi ya kiyaye ko kuma su kare muku hanya haku je lahiya to sai an kai lokacin da babu wannan kuma haka ta kasance ba jimawa annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu zaman lahiya ya shin hudu ya watsu wa ammal aila amma talauci kenan wannan shi a kusa ya bayyana fa inna sa'ata la taqumu kaga wannan da yake alamatu sa'a ne alba'ida sai yace ka sani cewa kiyama ba zata tashi ba ta la taqumu hatta ya dufu ahadukum bi sadaqati har sai ɗayan ku ya rika kewayo da sarkashi da zakkashi la yajidu man yaqbalu haminu ba zai samu wanda zai amshin mishi ita ba summa la yakifanna ahadukum bayna yadayillah sannan ɗayan ku sai ya tsaya gaban Allah kenan wannan ya mana bayanin cewa dukiya zata yawaita arziki yawaita kamar yadda dai ya faɗa kuma kullun haka abubuwa ake gani abubuwan alamun da annabi yake faɗa suna tahiya an shekaru na baya da ka gani in kai baya in kaga wanda aka ce maka ga miliyan guda a hannun shi ba karin mai arziki bane amma yanzu zaka ga miliyan a hannun yaro a hannun dan labar a hannun ba ma dauka ta kudi ba bata ma zama wani abun kamba ma ba kuma abun kullun gabe yake yi abun kullun gabe yake yi duk talauci yanzu da ake ta kuka babu wanda zaka je a samu gidan shi an je ra kwana uku irin na gidan annabi ba a dora tukunya ba babu da wuya za a samu wannan nan yace summa la yaqifanna kaga nan ilmun nahwu mun da ce muna bi muna dabbaka cikin hadisai da awi dan ba lokaci kaga nan yaqifanna yaqifanna menene ne nan menene ne muhudda lamun kin yaqifanna fi'li mudari'i ne me ya shige shi nunu tawkid as-saqila to sai ya zama kaga karshe ma madadin yaqifu ne yaqifu to amma dake nunu tawkil as-saqila ta shigo sai ya zama da'iman mabaniyun ne alal fatah ana bina'in shi kuma ma'ana wannan halak in dai nunu tawkil ta shigo fi'li mudari sai ya huta daga mu'rab ya koma mabaniyun ne alal fatah ko kuma nunul inas in ta shigo mishi sai ya zama shi ma mabaniyun ne alal fatah an-nisa'u ma'ana yadribna yaqra'na yajlisna duka wannan nunu ke zama fi'li mudari ne amma ya zama mabaniyun ne alal fatah in banda wannan halin guda biyu nunu tawkir ko asqila ko alfafiza ta shigo shi ko kuma nunu inas ta shigo shi sai ya zama mabani amma da an hudda wannan zai zama mu'rab ne yana caccanza amma da sun shigo shi wannan guda biyu nunun kin zasu hana shi sauyawa sai ya lazumci hala guda har abada bai sauya yadda ka ganshi ya kifanna kin wannan kawo mabani ne alfatah da'ima limaza li annahu dakhalathu nunu tawkir asqila ko kuma alfafifa ne a ce ya kifan la yakifan ya tsaya wanda ba mai tashdidi ba nisa ibn malik yace wa arabu mudari'an in araya min nunu tawkidin wa min nunu ilasin ka yarauna munfutu inda ya zamana babu nunu tawkid babu nunu inas kaw fi'ilul mudari'i muqrab yace la yakifanna ahadukum bayna yadayillah sai ɗayan ku ya tsaya gaban Allah laysa bainahu wa bainahu hijab ba shamaki tsakanin shi da Allah gaba da gaba shi da Allah a gobe kiyama wala turjuman kuma babu wani mai tarjuma ya tarjumu lahu wanda zai ga ya mishi duk yaran shi yana ji Allah zai mishi aihwani da yaran shi duka yaran wayan halice su ba Allah ba duk wanda ya kasance yaran shi gashi Allah shi zai mishi aihwani da yaran shi a Nigeria yanzu kada yana samun yare wajen 370 to kowa aka je gaban Allah ba a ce ba ai bai jin larabci wannan a kirawo Allah wanda ya mishi tafinta shi da Allah ya fassara mishi ko bagwari ne ko yoruba ne ko ibo ne duka abin da yake ji ba buƙatar dan tarjuma dan duka yaran na Allah ne summa la yaqulanna lahu sannan sai Allah ya ce mishi alam uti kamalan wana ban baka dukiya ba fai qula fa yaqulanna shi ma wallahi abin da zai ce shine bala haka ne ya Allah an bani summa la yaqulanna sannan sai Allah wallahi tabbas ya ce mishi shine an wanin sa nunu tawkir inda hatta lamul qasam alam ursil ilayka rasulan wa ana ban aiko maka manzo ba ya ga maka ga yadda zakai amfani da dukiyarka fala yaqulanna shi ma na rantsi da Allah wallahi shi ma mai dukiya abinda zai ce bala haka ne ya Allah fa yazur an yaminihi fala yara illa an-nar mai halin nan ya kalli dama shi bai ga komai sai wuta gashi ga Allah kuma yanzur an shimali sannan ya kalli da hagumkin shi fala yara illa an-nar nan ma ba komai sai wuta yace fala yatqiyanna ahadukum an-nara wallahi tabbas ko wanku yake yayi wuta walau bi shike ta mana ko da tsagen dabino ne sadaka tana daga cikin abinda take tunkuɗe fushin Allah yace fa illam yajri idan bai samu ba bayyana dukiya talaka ne shi ma ba a bar shi baya ba an ce baya ce ba abinda zai fabi kalimatin tayyiba magana kyakkyawa fadin magana kyakkyawa kada ya zama bakin shi cike yake kullun da muguwan magana wannan sune hadisai guda uku a gurguje da ya kawo al hadisi fihi akwai guda to to ana gauga ko wannan yace hadisi na 1414 حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن بريده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يكيتا لا ياتين على الناس زمان يكي والله والله تبس وني زماني زي زو ما متاني يا دوف الرجل فيه بسرقه نان غورن من غني علمن بلاغه انا كاو مؤكد ko mu'akkadaini ga wanda ya kasancewa ne menene ne wanda ya kasance munkir ne yana inkarin abu duk inda kaga a cikin ansa ba taukidi haka ba kawai ake kawo shi a sama mutum yanzu nan gurin zaka bani labarin ka ce min wane yana cikin fasali zan gaskata tunda na san kana da gaskiya ba haka ce min wallahi inna fulan la fil fasal ka kawo taukidi a banza a wahi ba a bukata shi kawai ka ce min fulanun fil fasal in kace inna fulanun yana nuna cewa ina shakku akan kasancewar cikin fasali in ka kara cewa inna fulanan lafil fasal yana nuna cewa ina ƙaryatawa ma ne cewa yana cikin fasali kenan nan gurin me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan mu'akkadaini ga lamul qasam kuma ƙarshe ga nuna tauki da asakila yake nuna cewa saboda wani abu ne wanda bai gani ba anan gaba ne zai faru la shakka za a samu mai inkarin abu to sai ya gama haddaran tsuwa yace wallahi tabbas wani zamani zai zo ya dufar rajul fihi bi sadaqa min az-zahabi mutun zai take wayo da sarkashi ta zinare sun malaji da adun ya akhuzha minu ba zai samu ko ɗaya ba wanda zai amsan mishi wayura ar-rajul al-wahid yatba'uhu 40 mar'a sai an ga mutun ɗaya mace 40 tana bin shi ya luzina bihi wa zai fassara mana ya luzina bihi kan mutun ya fassara ya daga hannun shi inna ga wanda alamun na fahimci zai iya bada amsar daidai bana abin gakin shi ba to ko cikin mata ya luzina bihi ya luzina bihi ya huto dai kawo fasara tarjaman nake so ba ma'ana abin da hadisin yake ne sina ya luzina ba a ce bai dan saboda wannan ne nake ni da ma galibi ba a ce bai talazzazna bihi at-talazzuz shine jin dadi amma ya luzina yawwa daga allauz ne la manja wa la mal al-malaz ne daga malaz gashi cikin addu'a barci ma man aluzu bihi sawakawa gashi a cikin wannan mun wuce aluzu shine ya luzina bihi suna mafaka suna neman mafaka da shi saboda da yawa nan wanda busan me yake ne suna cewa yana suna jin dadi da shi har sai su yi tunanin karuwa ne tara wajen 40 su fassara wannan abin cewa ma har su dauke shi ma da ma'ana cewa zina zace zina ta ne zasu yi yawa gashi ya zo cikin hadisi annabi ya ce mutum mace 40 zai aje karuwa ya luzina bihi suna jin dadi da su wanda ko ɗaya hadisin yayi gabas yayi yamma ya luzina bihi ma'ana suna neman mafaka da shi da matan shi ne da kannin shi ne ma'ana mata za su yi yawa masu daukan dawaine su kuma kadan shine abin da yake ni ga mutun ɗaya zaka ga mace 40 tana kalkashin shi da uwan shi da matar shi da kannin shi da diyan shi duk su kasance suna kalgani kun ga wannan shi ma in kan nura alamun sun kusa me yasa kuma sababin ne zai kasance yaƙe yaƙe in suka yi yawa mazan ana ta yawan kashe su a yaƙe yaƙe sai zamanin matan kullun suke yawa matan kullun suke yawa tunda su suna gida kullun ba su ba hadari yake gama da su sai yace min kallatin rijal saboda karancin maza wa kasaratin nisa'i da yawan mata a ciki fihi alhasu a ciki akwai zabura suwa ala sarqata akan sarka wa targibu ma wajada ahluha musaiquna matukar mutun akwai wanda zaka ba to ka tabbatar da kai kokari ka bada mu yanzu a jahilci zaka ga cewa talakan da ka doga ka ba dukiya shi kan ma gata shi kan ma arziki Aisha anta amsa suka bada ita take godiya tace alhamdulillah mun gode muku ƴan dakwa ne masu kai mu lada aljanna in ba dan kowa zai kai dukiyar aljanna lada ne zan mu samu ni ina da dukiya ina da ita in na ba ma talaka in gode mishi ma saboda ya zama mun sababin kai mun kaya na lahira in ba shi wani banda in cire ciki na ba can ba zai je ƙasa ce za ta ci in sa tuhahi tsuha zai in zubda duk wasu bukatu da zan yi banne da dai hanyar da zan kai dukiya ta lahira sai ta hanyar wannan talaka kenan gode musu zakkai ba ka ba su kana guri ba kana zagin su yace gudun ka wani zamani yazo ta yadda sai ka rasa wanda zai amsa saboda yawan dukiya da kuma kwararawar dukiya a kusa da tashin kiyama haka zai kasance Dawudi yake cewa laisa lahunna qayyimun gairuhu kaga wancan da yace ya luzina bihi ma'ana laisa lahunna qayyimun gairuhu basu da wani mai tsayuwa akan su banda shi wace wannan ana daukan shi cewa nisa'ahu matan shi ne na aure wa jawarihi da kuma bayin shi wa zawati maharimihi da kuma muharraman shi wa karabatihi da makusantan shi. Ba zancen zina ake da aji karoye ba, ana zance ne akan cewa wanda zai dauda waine su ya kula da su. Yace wa haza kulluhu min ashradi sa'a, duka wannan alamun tashin alkiyama ne. Fa fihi al-i'lamu bima yakunu ba'dahu, wannan akwai bada labari ga abinda alamatun nubuwa ne. Annabi ya bada labarin abinda zai zo nan gaba shekaru aru aru dubu da wani, kaga har yanzu mu bai aka ga lokacin ba, amma an dan fara shiga. Yace wa kasratul mal hatta la yajid man yaqbaluhu, da yawan dukiya hatta sai da an samu wanda ba zai amsa ba. Kuma wannan kahin Annabi Isa ba a da katil Isa ne ad-dajjal, bayan Annabi Isa ya kashe dujjal wal kufar da kafirai. Kaga nan gurin eh mun fahimta shi ma a baban nahwu, qatul isa ba a da qatil isa ad-dajjala wal kufara. Kaga nan kawai kana ga ad-dajjala, gashi an maka wasali sama dan ka gane shine maf'ulun bihi. Kakka ce dujjal in zai kashe Annabi Isa, dan ba haka zai kasance. Wal kufara da ma kafirai, saboda shi Isa yana da rikitawa duk inda wanda ya san nahau in zai yi rubutu sai ya bambance wannan. Isa gashi ba wanda rufa'a zata bayyana akan shi bane, kenan ba an gane ba cewa shine fa'ili. Kawai inda zaka yi ka hudda mutun cikin rudu shine kama mafa'ulin wasali. Gama in zaka kawo ayatu qatala Daud Jalut, dole ya kasance Jalut kullun kai mishi wasali sama. Ko da gana gauga zaka kawo ayat cikin muhadara ko cikin wani guri kai hafizi ne ka santa, amma wajibin ka ne Dauda ka mishi rufa'a, Jalut kuma shi wasali sama, dan kawo wani ya tabki muhadara bai san ba wannan li'irabi. Ya ce qatala Daud Jalut, Daud Jalut ya kashe Annabi Dauda. Wanda me tafsiri kawai a ce to wannan wane ne ma ya kashe wani cikin su, in ba na hausa ka rasa wa ya kashe wani a cikin su. Shi ko da ka bi tarihi ma ai ba Daudan Annabin Allah aka kashe ba, ba shi aka kashe ba, shi ya kashe. Yace fa lamai ka bi ardal islam kafirun, a kasan musulunci babu wani kafuri. Watan zul iza ka barkatu, daga nan ne fa albarkokin sama za su zo. Me yasa dama abin da ke ka mana sababin rishin samun arziki, rishin samun dukiya yadda ya kamata? Me yasa cika duniya da saban Allah? To an kashe dujal, an kashe kafurai, to a lokacin nan kowa wadata za ta kasance ta zo, kowa wadata za ta sauko. To a lokacin wanda zaka ba zakka ma babu ita. Wannasu izaka, saboda saman ma ai ta Allah ce, ruwan saman na Allah ne. Sai ya kasance Ibnu Abbas yake cewa na rantsi da Allah babu wata shekara da tafi wata shekara ruwan sama, sai dai saban ku in yayi yawa Allah ya kwashe shi ya kai shi wasu wani kwari can cikin daji cikin Sahara, ya kwashe can azubuda. Amma ba raba tafi ba na ruwan sama ba, a gurin ku ne tafi ruwan sama. Amma Allah da sabo yayi yawa ya san inda ya kai shi ya zubuda shi, saboda taskashi ce ba ƙariya take ba. Dan saban ku bai sawa ya ce to bana rike ruwa na ma zan yi bai wannan, sai dai saban in yayi yawa yana san ladabtar da ku da muku wa'azi ya kwashe abun shekai can daji Sahara inda ba za a aiki da shi ba. Inji Ibnu Abbas yace to wannan sama ita ma lokacin da sabo yayi sai Allah ya hana ta sabko da ruwa, amma in ya zamana ta san biyayya ake ga Allah kawai sai ga tana sabko shi yadda ya kamata. Sun ma yace la yake fanna ahadukum bayna yadayhi bil sawa, yace ala jihati tafsil la fahmul khitab, wannan misali ne cewa dan zakka amshi zakka fahimci zancen da Allah zai maka, dan saboda Allah madaukin sarki la yuhidu bihi shay'un wala hijab, inna mas'asara an absarina bima wada fi min al hujub wa dafi an al idrak fi dunya, ba wani shamaki dama za a ce shamaki tsakanin bawa da Allah, Allah yana da wani shamaki. A wannan misali ne kawai, fa innal akhirah wa kashfu tilkal hujub an absarina, a lokacin kiyama in ta zo lahira ta zo zai kasance idan mu a yanzu bai da ƙarfin mu ga idan Annabi wannan Annabin Allah Annabi Musa da yace zai ga Allah, ba dan imani shi bai kai ba, saboda quwwatul hawas anan duniya ta yi kadan ta kalle mu ga rana halitta Allah ce, amma mil wajen nawa kai ta miliyan nawa, saboda bamu isa mu kalle ta ba inda kusa ta zo, to ina ga wanda ke mahallacin ta ne. To amma gobe kiyama an karfafa ganin ka fa basurkal yawm hadid, idan ka yau ya kasance da karfi sai ka ganshi Allah madaukin sarki kamar yadda kake ganin wata. Yace fala yara illa nar ayyu utabiha yawm alqiyama tuqaribu 70 alf zimamin fa tuqrabu minan nas, yana nihin gobe kiyama da za a zo da wuta tana da linzami 70,000, kowanne linzami da malaika 70,000 suna rike ta tana ta zaburawa ta dauki rabanta, tun kahin ai hisabi ta gaji da yunwa yunwa ta dauki rabanta. Sai an sa mala'iku 70,000 so 70,000 suna rike da ita tana kubuce fama kubuce, mu ga karhin mala'ika. Amma in suka rike ta tana fama kubutawa tawawusa. Yace fahimi izin yaqulu rusul, anan ni hamman zannin Allah suka ga wannan zaburar da wuta take kansa zai yi ta addu'ar Rabbi sallam sallam Allah ka tsairatar da mu yace fajtahidu fi ma yakum na ku yi kokari kan abin da zai kiyaye ku daga wuta kar ku wulakanta aikin alkhairi ko da a ce tsagen dabino ne kakkare na shi yani sa'al muslimat inji annabi sallallahu alaihi wasallam la tahkiran najaratul lijarati hawlu furisna shatin kadda makwabciya ta renawa makwabciya ta koda tsagen dabino bukharin yau ya dan daukan mana lokaci ne ga sosai sai dai arsala mu karanta fa'idar kai tsawo diya yayi tsawon majin awa da minti.